soyayya wajeri na mi tarayya da bayani na haka so kauna yanayi mai dadi zuciya da abin da take buri na jiyo a ciki na inda rai da rabo lallai za a bani ki
yanayi mai dadi zuciya da abin da take buri na jiyo a ciki na inda rai da rabo lallai za a bani kai a cikin annuri shawagi lambu so
maza 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 sanyi sanyi sanyin soyayya iskar bazara sa'in kinga 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 na hanya to saya kar da ke juyan
Yeah, I didn't hear the number.